sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da shirinmu na ƙarshe a wunin yau Asabar 11 ga watan Nuwamban 2023 to bayan an sha labaran duniya za a ji halin da ake ciki a jihohi uku a Najeriya inda aka gudanar da zabukan gwamnoni a yau Bayan nan kuma Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Kuma a yau wasu wayayyu ne ke neman tarihi akan sojan da ya hamɓarar da gwamnatin Muhammadu Bazoum na Jamhuriyar Nijar da kuma wanda ya nemi fahimta a game da TikTok da yadda ake amfani da shi. Sai labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban wata kungiyar agaji ta Palestine wato Red Crescent Society ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin Isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fitar da fararen hula a Gaza. Sashin kiwon lafiya a Gaza na fuskantar hari inji Marwan Jailani. Babban daraktan kungiyar Palestine Red Crescent Society yana fada a wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya taro na bayani akan abin da ke faruwa ina kira ga mambobin kwamitin na wato wannan kwamitin sulhu da su yi duk abu mai yiwuwa domin tabbatar da ganin an magance matsaloli da ake fuskanta kuma ina kiran ne a madadin ma'aikata da 'yan sa kai da kungiyoyin taimako da na kiwon lafiya da likitoci da nurse wanda suke aiki a Gaza da aka yi wa ƙawanya yayi kashedi cewa babban injin generator na asibitin Al-Quds ya daina aiki kwanaki biyu da suka shuɗe saboda rashin mai Jilani ya ce mutane da suka rasa matsugunan su sun kai 14,000 suke zaune a wurin bankin marasa lafiya 400 da waɗanda suka jikata bayan kowane bala'i daga Allah mutane kan yi muhawara akan sake gina garin ba tare da sauya fasalin yankin da ya fuskanci bala'in ba kasar Morocco ta wadda ta fuskanci mummunan bala'i na girgizan kasa a cikin watan Satumban wannan shekara ta yi alƙawarin sake gina kasar da irin tsarin gine-ginenta na tarihi kasar na shirin kashe dalar Amurka $11,000,000 da $700,000 wurin sake gina kasar a cikin shekaru biyar masu zuwa bayan girgizan kasa da ta afka a kasar mazauna ƙauyuka da sun dace da masu gine-gine akan ba da muhimmanci ga wato tsarin gini da zai jure girgizar ƙasa nan gaba hakan da zai sa a mai da hankali wurin sayan kayan gini masu inganci na zamani sai dai gwamnati ta ce za ta sake gina yankin da girgizar ta afkawa tare da la'akari da fasalin gini na tarihi irin al'adu na Morocco Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken akan alaƙar Pyongyang da Moscow. Tana mai cewa kalaman nashi suna ruruta rikicin tashin hankali na siyasa da na soji a yankin ne kawai. Blinken ya je birnin Seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar G7 a Japan ya gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol wanda suka yi bayanai da dama da shi da jami'an kasar a ziyarar da ya kai a babban birnin Koriya ta Kudu ya ce alaƙar soji tsakanin Pyongyang da Moscow tana ƙara girma da hatsari don haka ya buƙaci Beijing da take zama babbar aminiyar Pyongyang da takwabi Koriya ta Arewa mai makamin wato nukiliya yau Asabar Pyongyang ta yi Allah wadai da Blinken tare da cewa kalaman nasa batu ne kawai da kuma tsokana Wani harin bazata da kungiyoyin 'yan kabilar Myanmar suka kai ya toshe hanyoyi biyu masu muhimmanci ga babbar abokiyar cinikayyar kasar wato China kenan lamarin da ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da ke kan iyakokin kasar. Kana yana iya hana biyan harajin gwamnatin mulkin sojin da ba ta samun kudaden shiga da ma kudaden kasashen waje. An shafe makonni biyu ana gwabza fada a arewacin kasar, a arewacin jihar Shan, inda kusan mutane 50,000 suka rasa muhallansu, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana, kuma ya kasance kalubale mafi girma da gwamnatin sojin ta fuskanta tun lokacin da ta kwace mulki shekarar 2021.
Gaida Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu je ga rahoton. A yau ne al'ummar jihohin Kogi, Bayelsa da Imo, inda wa'adin gwamnoni masu ci a yanzu ya kusan karewa, suka kada ƙuri'unsu domin su zaɓi waɗanda za su maye gurbin su cikin shekaru huɗu masu zuwa. Cikin wata tattaunawa da wakilan muryar Amurka ta wayar tarho, Mustapha Nasiru Batsari a Kogi, Lamido Abubakar a jihar Sokoto a jihar Bayelsa, da Alphonsus Okurigwe a jihar Imo domin sanin halin da ake ciki. Na fara da yiwa Mustapha Nasiru Batsari tambaya domin sanin halin da ake ciki a Kogin.
Na'am, to a halin yanzu dai an riga an rufe rumfunan zaɓe. Kusan duk bayanan da muka tattaro daga faɗin jihar, wato ƙanana hukumomin da ke jihar Kogi, ɗan banda wasu da aka ɗan samu matsaloli, to an riga an gama. Yanzu aikin da ita hukumar zaɓe take yi shi ne jami'anta suna tattara sakamako a matakan gundumomi, sannan daga bisani a tattara a kai mata cibiyarta da ta sa domin fara ƙirga sakamako ta yi kila cikin dare ko kuma wayewar garin gobe a samu sakamakon gaba ɗaya. Akwai ƙaramar hukuma a Yumba, inda nan ne muka samu labarin an rasa rai. Wato bayanin ya kasu kashi biyu. A ɗaya gefen an bayyana cewa dan wata jam'iyya ne ya sungumi akwati zai gudu, sai magoya bayan ɗaya jam'iyyar suka auka mashi da duka da makamai aka kashe shi. To amma kuma a ɗaya gefen, bayanin da muka samu duka akan wannan al'amari dai shine jami'an tsaro ne suka bindige wannan mutum a lokacin da yake kokarin kerewa da wannan akwati da ya sata a wannan gari na Ayimba. To amma a lokacin da muka tuntuɓi shi babban jami'in 'yan sanda da ke kula da wannan zaɓe na jihar Kogi, wato DIG Habu Sani, ya ce a gaskiya suna kan bincike, ba su gama tantancewa ba.
To ana sa rai zuwa gobe kenan ko daren yau za a iya kama tattara?
To amma dai kamar yadda shi jami'in yaɗa labarai na hukumar zaɓe a nan jihar Kogi ya ce suna iya ƙoƙarinsu domin su ga an samu wannan sakamako cikin lokaci.
Ka yi bayani a game da matakan tsaro.
Gaskiya Aisha, wannan matakan tsaro ya yi tasiri sosai musamman nan birnin Lokoja. Akwai unguwanni da a da aka san su da irin wannan dan rashin kwanciyar hankali idan ana zaɓe. Amma a wannan lokaci a sakamakon waɗannan jami'an tsaro da aka jibga, kusan gaskiya an samu natsuwa. Kuma ma babban abin da ya ba mu sha'awa shine yadda aka samu tururuwan mata suka fito domin kada ƙuri'arsu a wannan zaɓe.
To Madam Lamido, wani hali ake ciki yanzu a jihar Bayelsa?
Ba shakka Hajiya Aisha, hali da ake ciki an kammala zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa wanda ya gudana yau. Sai dai zuwa yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe wanda ake samu daga rumfunonin zaɓe zuwa inda ake tattara shi na ƙananan hukumomi har a kai ga tattara shi zuwa babban wurin da aka tsara sakamakon zaɓe. Zaɓen na Bayelsa ya gudana amma ya bar baya da kura. Bisa la'akari da batun tsaro shi ne ya mamaye batun na zaɓe. An samu ƙarancin fitowar jama'a yayin zaɓen, sannan kuma bayanai na nuna an samu wasu 'yan bindiga da suka buɗe wuta a can ƙaramar hukumar Brass da ke kan ruwa, inda aka nuna mutane da dama sun jikkata. Haka kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ita ma ta fitar da wata sanarwa inda ta ce ta rasa wasu 'ya'yanta waɗanda take ganin sun ɓata. Zuwa yanzu kuma na tattauna da jami'an tsaro da dama, misali rashin tsaro da ya faru a wasu sassan ƙananan hukumomi da ke cikin ruwa, musamman ƙaramar hukumar Nandi. An nuna akwai wani da ya rasa ransa sakamakon wani ɗauki ba daɗi da ake zargin wasu 'yan bindiga sun yi tsakanin masu kaɗa ƙuri'a.
Alphonsus, ko zaka sanar da mu halin da ake ciki?
To, zan dai ce Aisha an gudanar da zaben gwamnatin jihar Imo yau lami lafiya, saboda kusan duk wuraren da aka gudanar da zaben rumfunan zabe an fara zaben cikin lokaci, kuma galibi rumfunan zabe inda muka lalleka na'urar tantance masu zaɓe suna cikin hali daya mai kyau, kuma an zo da kayayyakin zaɓe a daidai gwargwado. Amma kuma abinda aka samu shi ne masu zaɓe a jihar Imo dai yawancin wuraren da aka ga mutane dai ba su fito zaɓen ba, musamman da wurare kamar su a Bombise da kuma karamar hukumar Wangele. To kuma an samu wurare inda aka yi zargi cewa an sassaye kuyu, musamman dai a karamar hukumar a Bombise da kuma cikin kowane babban birnin jihar Imo. Sannan kuma wasu wuraren kuma an lura cewa jami'an tsaro ba su samu sun karasa wayannan rumfunan zabe.
Akwai wani dalili da jami'an tsaron suka bayar duk da cewa mun san cewa jihar Imo matsalar tsaro ya yi mata katutu?
To, galibi ne za a ce da yake a jihar Imo, kamar yadda ita rundunar 'yan sandan kasar ta bayyana cewa an tura jami'an tsaro sama da 25,000 jihar Imo don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a lokacin zaben. Amma kuwa mutane da dama sun koka cewa ba su gan jami'an tsaron ba a rumfunan zaben su ba. Ko da yake su din ma ita rundunar 'yan sandan jihar Imo da lokacin da na tuntube su, shi kakakin nasu Henry Okoye bai samu ya daga wayata ba. Shi yasa ba samu daidai ainihin dalilin da yasa ba gan jami'u a wasu rumfunan zabe ba.
To, an gaishe ku. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga Ibrahim Garba ta shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salam VOA Hausa, muna son ku kalato mana kaɗan daga cikin tarihin janar na sojan Niger ɗin nan wanda ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum, wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Magaran. Assalamu alaikum, zuwa ga filin ansoshin takardunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambayar min masana meye TikTok, kuma ya ake amfani da shi? Da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Na gode. Mai tambaya Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena a ƙaramar hukumar mulki ta wasa Gudanku a jihar Kebbi, Najeriya. To, bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta Nijar, Janar Abdulrahman Umar Ciyani. Idan masu tambayar Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Magaran na saurare, ga ansar da wakilinmu a Agadez Hamidan Mahmud ya haɗo mana.
An haifi Abdulrahman Ciyani a shekara ta 1964 a garin Filinge da ke cikin jihar Talabiri a yammacin ƙasar Nijar. Ya yi karatun firamare a garinsu a Filinge, inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a babban birnin Yamai. Ya shiga aikin soja a shekara ta 1984. Abdulrahman Ciyani ya yi karatun aikin soja a wata makarantar da ke ƙasar Senegal da ake kira Ecole d'Application de l'Infanterie de Thiès, kuma ya samu horo masu yawa tsakanin ƙasashen Amerika da kuma Faransa. Janar Ciyani ne kwamandan fadar shugaban ƙasa tun shekara ta 2011. Muhammadu Isufu ne wanda Bazoum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji. An kuma alakanta Ciyani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isuf Muhammadu, amma ya bayyana gaban kotu, inda ya musalta zargin a shekara ta 2018. Lokuta da dama dai tsohon shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya buƙaci Bazoum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa a yadda take, ciki har da Ciyani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021. Ana saura kwana guda a rantsar da Bazoum. Shekarun Ciyani 62, kuma shi ne kwamandan rundunar fadar shugaban ƙasa tun shekara ta 2011. a shekara 2018 ne dai tsohon shugaban kasa Isa Muhammadu ya nada shi mukamin janaral. An dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na 2015 kuma daga bisani kotu ta wanke sa. A ranar 26 ga watan Yuli ne Abdurrahman Chani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare bazuma a fadar shugaban kasar da ke yamai. Rahotanni sun ce Chani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce bazum yayi niyyar sauke sa daga mukamin sa. A ranar 28 ga watan Yuli ne Abdurrahman Chani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton kasa a cikin wani jawabi da ya yi a cikin talabijin na kasa inda ya ce kalubalen da suka hada da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin kasar ta Niger da dai sauransu su ne suka tunzura juyin mulki amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba.
Sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta TikTok. Idan mai tambayar Ishaq Abdullahi Dari ni bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
Assalamu alaikum Malam Ishaq Abdullahi Dari ni bena a jihar Kebbi Najeriya. Ga tambayar ka nan wacce kake son sanin wai shin mecece manhajar TikTok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja. To da farko dai ina so ka san cewa ita TikTok manhaja ce wacce take ba wa mutum dama ya dauki hoton bidiyo sannan kuma ya watsa a kafafen sada zumunta don al'umma su ganshi a duniya.
Dakta, misali yanzu wace kamfani ce ta kirkiri wannan manhaja kuma wace kasa take inda zai zama to ita ce tushen wannan manhaja ta TikTok?
Kirkira ce ta wani kamfani da ake kira ByteDance a kasar Sin wato China wanda aka kirkiri wannan da sunan Douyin. To Douyin da harshen Sinanci yana nufin hoto mai motsi, to kage kenan bidiyo. Wannan kirkira kuwa ta wannan manhaja an kammala ta a shekara ta 2016. To amma bai zamana an kaddamar da ita ba sai a shekara ta 2017 aka kaddamar aka watsa kuma a duniya don al'umma su yi amfani da ita wannan manhaja. To manufar wannan manhaja ita ce yada gajeren bidiyo na 'yan dakikoki da ba sa wuce 15 zuwa 60. To sannan kuma alhamdulillah ya karbu sosai, ya karbu matuka musamman ma a tsakanin matasa a duniya saboda yakan ba da dama mutum ya yada faifan bidiyo, misali kuma zai iya dan gyare-gyare a kansu na launi ne da wasu hotuna da kuma dai wasu saututtuka da zai iya sawa ya yada su.
Sai to madalla daga yaya maganin karbuwa kuma da wannan manhaja take da shi, shin ta karbu a duniya?
Ita wannan manhaja ta samu karbuwa a wajen matasa sosai sosai saboda kuma ita wannan manhaja tana da saukin sarrafuwa.
To dakta, yanzu misali idan mutum yana bukata ya sauke wannan manhaja misali a wayarsa ta hannu wato salula, yaya zai bi ya sauke wannan manhaja din? Misali ta yaya zai bi ya samu manhaja din, kuma in ya same ta ya zai yi amfani da ita?
Idan mutum yana so zai sauke wannan manhaja, tunda ka tambayi ya ake amfani da ita wannan manhaja ta TikTok, to abinda za ka yi shine za ka je inda ake kira Play Store. In ka je Play Store za ka samu wannan manhaja, sai ka sauke akan wayarka. Sannan bayan ka sauke akan wayarka sai zamana kuma ka yi ma naka wato kaman shafinka kenan ko kuma naka zauren, sai zamana ka masa register wanda kuma akwai abubuwan da za su tambaye ka, sai su baka, za su tura maka wasu nambobi na sirri wanda zai zamana kaman shine code naka kenan da shi zaka dinga yin amfani. To idan ka dauki bidiyo naka sai ya zamana ka yada a wannan zaure naka, sannan in kana so al'umma su yi ta bibiyan ka, dole kai ma zaka bibi wasu, saboda kaman kenan kana kula alakar ka da su. To ta nan ne ake amfani da shi TikTok ko kuma wannan manhaja a yada a gajeren bidiyo. To wani abun da ya kamata kuma ka fahimta shine, saboda wasu kasashe ba su da matakan da ake bi ana tsarkake abubuwan da ake yadawa, to sai zamana akan yada abubuwan da ma ba su bane, wasu abubuwan da zaka tarar wata kila ba tsane ko kuma abun din ya shafi bidiyon ya shafi cin zarafi ga wani ko ga addini ko ga wata al'ada. To amma a wasu kasashe kuma da suka fahimci ana yada ire-iren waɗannan batsa, sai zamana sun yi ma TikTok din tarnaki saboda su samu su yi masa dokoki, wanda kamar yadda ita kasar Sin China wato bayan ta kirkiri Douyin din, wanda wato kamar za a ce Husainin TikTok din kenan, su suna kiransa da Douyin kamar da na faɗa a baya. To sai zamana sun zo da ka'idoji waɗanda dole ne waɗannan bidiyo da zaka dauka sai sun cika waɗannan ka'idojin tukuna kafin ka yada shi, sabani watakila abinda kake gani a nan gida Najeriya kusan kome ma yada shi ake yi.
To gaskiya tunda kai bayanin cewa wasu kasashe sun yi wa wannan manhaja din tarnaki kamar wani takunkumi haka, saboda kai da irin yadda za a amfani da shi, kai watakila ko daktar zai yi mana wasu kasashe da wasu kasashe ne suka yi wannan tarnaki ko kwance da baibayi wa wannan manhaja ta TikTok, saboda a tsabtace irin al'amura da ake gudanarwa a cikin manhajar.
To kasashe misali kasar India a shekara ta 2020 ta yi wa TikTok tarnaki saboda ta dakatar da yin amfani da shi, kafin nan ta sake cire wannan takunkumin a shekara ta 2021. Kuma idan watakila kana bibiya zaka fahimci cewa lokacin a 2000 din har ila yau da 20 lokacin gwamnatin Donald Trump a America, a Amurka su ma sun dakatar da yin amfani da TikTok, kafin nan daga baya aka cire wannan takunkumin. Haka ma kasar Pakistan ita ma ta yi wa TikTok takunkumi, sannan kuma haka Bangladesh ita ma ta yi wa TikTok takunkumi a shekara ta 2019, Indonesia ita ma ta yi wa TikTok takunkumi a shekara ta 2018.
Data duka waɗannan takunkumi da ake ta kakabawa wannan manhaja a waɗannan ƙasashe, ta yaya yake da nasaba da ita ainihin wato TikTok din, kuma menene alfanun hakan ga su waɗannan ƙasashen da suka yi wa ita TikTok wannan takunkuma?
Duk waɗannan takunkumi da ake bai wuce bai rasa nasaba da ƙoƙarin da ake a tsarkake abubuwan da al'umma za su dinga yaɗawa ne, saboda idan an bar mutane kara zube za su dinga yaɗa abubuwan da bai dace ba. To da fata ɗan ƙalilan da na binciko maka za su gamsar da kai akan me TikTok ke nufi da kuma yanda ake amfani da TikTok.
A to ma da ladanta muna godiya, da fatan wani lokaci in muka sake miko kokon barinmu na amsa mana wasu tambayoyin dakta zai yi la'akari da mu. Muna godiya.
Na gode.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Baɗikwai da Hamidan Mahmud da wakilanmu da suka taimaka mana a Najeriya da Nijar, wato Muhammad Salisu Lado da Yusuf Abdullahi, da producer mu Julius Gresham, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba, yanzu kuma sai shirinmu wasanni.
Wasanni a takaice. Kocin Atlético Madrid Diego Simeone ya tsawaita kwantrakinsa da club din na La Liga har zuwa watan Yuli na shekara ta 2027. An nada kocin dan asalin kasan Argentina a watan Disamba na shekara ta 2011 ya kuma lashe wasanni 380 daga cikin wasanni 642 da ya jagoranta a club din. Shi kuwa Nathan Tella yace burinsa zai cika yayin da yake shirin bugawa Nigeria wasa a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 a mako mai zuwa. An sanya sunan dan wasan mai shekara 24 da haihuwa wanda ke wasa a kungiyar Bayer Leverkusen cikin tawagar Super Eagles ta Nigeria da za ta kara da Lesotho da kuma Zimbabwe. A bangaren zargin cin zarafi kuwa dan uwa kuma wakilin tauraron Manchester United Marcus Rashford zai gurfana gaban kotun Amurka bayan kama shi da laifin cin zarafi. Shi kuwa James Maddison ya fice daga tawagar Ingila a wasan neman gurbin shiga gasar Euro na 2024 a watan Nuwamba saboda rauni a idon sawunsa. Dan wasan tsakiyar mai shekaru 26 ya samu rauni ne a kwakwatawar da Tottenham ta shaka shi a hannun Chelsea da ci 4-1 a gasar Premier a ranar Litinin. Tottenham ta ce Maddison zai ci gaba da zama a Holloway don murmurewa tare da ma'aikatar lafiya na club din. Sai kuma batun zawarcin dan wasan Kylian Mbappe inda kungiyoyin Chelsea da Liverpool da Manchester United da Newcastle United na farautar dan wasan Faransa da ke takale da a PSG Kylian Mbappe mai shekara 24 a watan Janairu kwantrakinsa ke karewa yayin da rahotanni ke cewa ita kuwa Real Madrid ba ta zawarcinsa ya zuwa yanzu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bayar da mamaki da ta samu a karawarta da Rayon Vallecano a filin wasa na Bernabeu inda aka tashi babu ci a wasan. Dan wasan Carlo Ancelotti sun kasa zura kwallo ko daya a damammaki 22 da suka samu a wasan. Kungiyar Arsenal da ke Ingila ta bayyana goyon bayanta akan caccakar da manajanta Mikel Arteta ya yi wa alƙalancin karawar da suka yi da Newcastle wanda ya bayyana shi a matsayin abin kunya. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To an gaida na mutan Adamawa, wannan ne kai muka shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban wata kungiyar agaji ta Palestino wato Red Crescent Society ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin Isra'ila da auna asibitoci wato da gangam a yunkurinta na fitar da fararen hula a Gaza. Sashin kiwon lafiya a Gaza na fuskantar hari, inji Marwan Jelani, babban daraktan kungiyar Palestine Red Crescent Society, yana fadawa wani taron majalisar wato na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda aka yi domin jin abin da ke faruwa. Bayan kowane bala'i daga Allah, mutane dai kan yi muhawara akan sake gina gari ba tare da sauya fasalin yanki da ya fuskanci bala'in ba. Kasar Morocco ne ta fuskanci mummunan bala'i a ciki wato na girgizan kasa a cikin watan Satumba na wannan shekara, ta kuma yi alƙawarin sake gina kasar da irin tsarin gine-ginenta na tarihi. Kasar na shirin kashe wato dalar Amurka miliyan 11,000 da miliyan 700 wurin sake gina kasar a cikin shekaru 5 masu zuwa nan gaba. A yau Asabar, ma'aikatan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken akan alakar Pyongyang da Moscow. Tana mai cewa kalaman nashi za su ƙara ruruta rikicin siyasa da na soja ne a wannan yankin. Blinken ya je birnin Seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar G7 da aka yi a Japan. Ya kuma gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da wasu manyan jami'ai.
To wa masu sauraro da haka ne kuma za mu karkare shirin namu na karshe a wunin yau. Sai kuma gobe da safiyar ku idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yaku makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Dandudu da wacce ta kula mana da na'ura Malama Zainab. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a kwana lafiya. Ma'assalam.